yaki da ƴan ta'adda na Boko Haram shine babban batun da ya mamaye wannan taro na ranar sojoji. Tsohon komandan da ke yaki da Boko Haram na Operation Lafiya Dole, Manjo General Leo Irabo, shine ya gabatar da kasida.
Ensure the political stability in the northeast of Nigeria by defeating the Boko Haram terrorists in Borno, Yobe and Adamawa State.
An tabbatar da kwanciyar hankalin siyasa a shirin arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar ragargazar ƴan ta'adda na Boko Haram a yankin. Idan kuma za a asasa irin rawar da mu sojoji muka taka shi ne, za ga cewar duk matakai na gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi suna nan a rukutocin su suna aiki a halin yanzu. General Irabo ya ce wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya ya kuma kawo haɓakar tattalin arziki a yankin.
The economy talks about the restoration of socio-economic activity in Borno, Yobe and Adamawa State.
Batun tattalin arziki na nufin maido da hadahajar tattalin arziki na yau da kullum a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Ga waɗanda suka san jihohin Yobe da Adamawa a baya, yanzu dai kowa san tsaro kan Alasan Barka. Sai dai ga jihar Borno, duk da nan ma ake cewar Alasan Barkan, amma dai da sauraron na Akaba, duk da mun ƴanto duka su san jihar, har yanzu akwai ɗan turbushin aikace-aikace na mayakan Boko Haram.
Local government areas in Borno State, you still have pockets of the Boko Haram activities.
To shin me ya kawo aikace-aikace na burbushin Boko Haram har wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa Manjo General JS Bindawa, tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin Najeriya da ke Maiduguri.
To, ka san yaki da Boko Haram wanda ba mu muka fara ba an yi wurare da dama yakan ɗauki lokaci. Wannan yaki ne mai wahala, mai sarƙaƙiya da yawa, shi yasa kuma yakan ɗauki lokaci.
Mai martaba sarkin guru Alhaji Mai Mustapha Ibn Kiyari na daga cikin manyan baki a wurin taron da suka zo daga Nasta Kano daga shi ta arewa maso gabas.
Ba mu za mu ce sai da godiya, mu godiya Allah, mu godiya sojojin kasa. Abinda ya faru shekara zuwa 6-7 da ta wuce kafin karfin ƴan sanda. In ba sojan suka shigo ba, ba za a samu rikuciya har sai abinda muke ciki. Allah ya kawo zaman lafiya a wannan lokaci. Kuma ba abinda za mu ce sai da godiya da shi kafin sojoji na kasa, shi General Bratai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.